muka da gidan hada-hada da sai yan wasan kallon kafa na duniya kafin buɗe a watan January kuwa ƙungiyoyi na ta shirye shirye ganin cewa sun tanadi yan wasan da za su tsaya kafin wannan lokaci. A yanzu haka ɗan wasan ƙasar Portugal mai taka leda a ƙungiyar kallon kafa ta Real Madrid Pepe ya ƙara kontrakinsa wa Real Madrid. Pepe dai kontrakinsa zai ƙare a Real Madrid ne a ƙarshen wasan bana inda yake biyan ƙara shekara biyu wanda zai kammala a shekara ta 2019. Shi ko shugaban ƙungiyar kwallon ƙafa ta Sporting Lisbon na ƙasar Portugal ya ce suna da buƙatar tsohon ɗan wasan Cristiano Ronaldo ya dawo buga wasa kafin ya ajiye takalman wasansa. Cristiano Ronaldo ya koma ƙungiyar kwallon ƙafa ta Manchester United ne daga ƙungiyar kwallon ƙafa ta Sporting Lisbon yayin da a yanzu haka yake fafata ledar ko taka ledarsa a Real Madrid. Shi kuma mai horarwa ƙungiyar kwallon ƙafa ta Arsenal Arsene Wenger ya ki amincewa da tayin da ƙungiyar kwallon ƙafa ta PSG ta yi masa na ya koma ƙungiyar a mazaunin mai horarwa ƙungiyar wasanni. Wenger da ya kwantarakinsa zai gama ne a Arsenal a ƙarshen wannan shekara inda ya sha saman shekara 19 yake mazaunin mai horarwa ƙungiyar ta Arsenal. Yayin da nau'in Arsenal za su fafata da ƙungiyar a can ƙasar Faransa. Sha lafiya.